chumara kusea guys rap fam
straight brother your host producer
let's go sakara wa iya wane baka iya ba ka sa wane zama kake ayya wane idan ka iya kyasa wane rap fam ne da BOC muna mixin hausa da turanci sai ki juya jiki kaman Beyonce lankwaya kasa motsa kashi ba tumbling garage ji buɗe kunnuwa dan darasi gamu mun shigo ga ku kun fito gashi mun yi ko gashi kun ji ko mun shigo garin dole sai kun taka gabas kudus arewa mun cinye gasa in ka iya na iya zo mi wasa we the number one in this game ba ma wasa oh na mu ba su kala taka taka mu ba su kala taka rawa mu ba su kala taka taka mu ba su kala taka rawa
taka sekace na chaba ya gagare ku mara kafa sun taka bare ku move sekace an papare ku drink on me like kwanta te ku bam wasa kawai da niga san cin kofi ne sam sam sasu fara kai this wasan yin koyi ne sai ku saukar ka sa ku haurar sama ki dan daga kafa kamar kar a gama yau da baraka je ka ka fada
mun shigo garin dole sai kun taka gabas kudus arewa mun cinye gasa in ka iya na iya zo mi wasa we the number one in this game ba ma wasa
sun fito gari ga gayu sun shigo gari ba mu gudu kuma ba mu ja da baya fancy cars kullun kone taya dan ba mu gudu kuma ba mu ja da baya fancy cars kullun kone taya no retire kone taya we no retire
mun shigo garin dole sai kun taka gabas kudus arewa mun cinye gasa
your host producer
on the mix.